Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba da tazam kasa.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Hukumomi a Jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar gamayyar ƙungiyoyin naƙasassun ƙasar sun dukufa da neman hanyoyin da za su taimaka a ƙaddamar da wata kati domin masu buƙata ta musamman. Tabbatar da wannan tsari da aka shafa goma shekaru ana kom gaba kom baya a kansa, mataki ne da zai baiwa wannan rukuni na al'umma damar samun sassauci a fannoni da dama, abinda ke zama wani ci gaba a yunkurin samar da daidaito a tsakanin naƙasassu da sauran jama'ar ƙasar. Shugaban gamayyar ƙungiyoyi ta Federation des Associations de Personnes Handicapées Sidonhu Umaru ya yi wa wannan shiri ƙarin haske dangane da inda aka kwana game da wannan batu.
Bari mu gode ma Voix d'Amérique wanda har kullum suna shirye-shirye domin mutane talakoki a samu aje su a duniya. A cikin talakokin akwai mutane wanda suke da nakasa. Kati wanda a turanci ana ce mishi carte nationale d'égalité des chances, kaman kati ne na daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da waɗanda ba su da nakasa. Wannan katin ta samu tushe ne tun shekara 1993 a lokacin da ƙasarmu ta rataba ma doka na harko wanda ya bada haƙƙoƙi ga mutane masu nakasa, wannan ana ce mishi ordonnance 93-02 da dai masu 1993. To a cikin wannan doka na ordonnance 93-02 wanda aka doke ƙuduri na aiwatar da wannan dekran a shekara 1997, an faɗi cewar kowane mutum inda yana da nakasa a Niger sai a bashi wani kati wanda an ka kira da carte d'invalidité, kaman kati na kai baka iya kai wani abu cikin rayuwanka. To in ka diba cikin wannan sunan ma na katin akwai tawaya, tunda invalidité kaman mutum wanda bai gyara komi. To shekaru na zuwa har an kai shekara 2010 aka taro zancen ya kamata a yi kuskure ma ga wannan dokar, domin a hudda duk maganganun da suke kallon mutum mai nakasa kaman mutum ne wanda bai iya komi ba, saboda ba haka nan ne ba. To a lokacin ne shugaba Salu Jibo da gwamnatin shi suka ci jaran wannan ordinance 93-02 kenan a cikin watan Mai da sunan ordinance 2010-028 du 20 Mai 2010. To a cikin wannan cin jaran an dauki kuduri a watan Agusta har yau dai a cikin shekara 2010 aka ce a'a, ba carte ba na mutanen da ba su iya gyara komi, amma carte de solidarité, kaman carte ne na taimakon juna, mutane masu nakasa a taimake su a cikin rayuwa na ɗan adam.
Kurakuren da aka sha fuskanta a baya dangane da manufofin da aka sa gaba ya sa masana zurfafa bincike domin zakulo sunan da ya cancanta a baiwa wannan kati.
Wannan kati ya ce idan mutum mai nakasa ya ta likita, to maganin kaman kwantar da shi likita da kuma visit daukar jini, radio, wane ne, mutum mai nakasa bai biya ko dala, sai dai kudin magani, wannan ana tambaye shi. Kuma wajen sufuri an ce mutum mai nakasa a'a, ba zai biya duka kudin sufuri ba, sai dai ya biya rabi, kuma mai taimakon shi shi ma ya biya rabi. Kuma idan zaka shiga waɗansu shagulgullar da ake yi a wasanni ko a harkar al'adu wanda ake biya kuɗi a shiga, to kai sai dai ka biya rabi. To wannan an yi wannan gyare-gyaren shekara ya ja shekara, ko da aka yi gyaran wannan kartin har an wadda wannan kudurin har Allah ya kai mu shekara 2019 a lokacin shugaba Isu Muhammadu aka ci jaran wannan ordinance din har yanzu domin a ƙara ingantar da shi kuma a sa ya zama daidai da wannan babban kuduri wanda kasar mu ta samu hannu wanda ake ma convention relative droit des personnes handicapées kaman doka ne wanda ce tabbatar da hakkoki na dan adam na duniya duka ga mutane masu nakasa to wannan kuma an yi wannan aikin ne a kwanan 10 da watan Disamba aka tabbatar da wannan doka ana ce mishi loi 2019 du 10 décembre 2019 to da aka dauki wannan dokan to ai dole an dauki doka sai an yi kuduri ko to yanzu zamani na wuce ya shude shugaba Isu Muhammadu ya tahi sai shugaba wannan Bazoum Muhammad ya taho a watan juli na shekara 2021 shi ma ya dauki kuduri wanda ke tabbatar da aikin wannan doka da aka tabbatar da shi a shekara 2019 wannan kudurin da ya dauka a cikin ayashi ta 17 aka maido zancen wannan katin har yanzu wanda muke zance akai an gudda zancen taimako an maida shi zancen inci ai an ce solidarity akwai abubuwa biyu wanda ake kallo ana cewa solidarity in zaka taimako ni sai ka diba wai ina da halin in taimake ka guda ko ina so in taimake ka biyu kaga wannan zancen sai aka ce a'a a hudda solidarity a maida shi zancen inci sai aka ce to wannan kartin za a canza mishi suna da kart national de solidarity za a maida shi kart d'égalité des chances kaman kati ne mai daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da waɗanda ba su da nakasa
so masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau wanda ya maida hankali kan kashin farko na bayanan da suka shafi katin musamman ta carte d'égalité des chances a makon gobe za a ji rawar da asusun majalisar ɗinkin duniya mai tallafawa mata da yara ƙanana UNICEF ke takawa wajen ganin ƙuduri ya cika akan wannan magana a madadin Sido Nuhu Umaru na gamayyar ƙungiyoyin naƙasassun jamhuriyar Niger da producer Julie Lesus Grisham ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya Ay, ne pasa,